정말 억세하게 했어.
오야.
하치. 사리킨 나이키.
사리킨 나이키.
나 가만가를 나고 근데 생이니.
Verse 6, what it do?
Oh yeah. Verse 6. Oh na na na.
We got a job.
Turkey Nike. Soon as I spoke, my love. Yeah. Turkey Nike. Turkey Nike.
I'm a king. Zunzurutun cika aiki ga heavy boss masu iya rusa daki ga gayu da bafu a casu da kanu ta yasu rakasun da rabo a samu ka jasu iya wuya ba masarewa ganin nan da bardan ta fawo ballewa spako on the hook kaman alewa kuma waya aiki kusan mu kan ba masarewa
in to death resurrect to fear so I embrace with faith then I split to death wanda ya iya aiki baya buya ko a lungu duk sake wanka kada kai dariya da mugu to ya kusan verse 6 na iya faso da BOC kuma haukace ai ya san bands no be EOD chose dope over bitches like my nigga DOB bana fada da soja kai go on call your GOC
when they are not on the street got some niggas wondering how it fit yeah Keep shit real on the street, power father, I'm a mood, it's Tarkin Aiki, yeah. Tarkin Aiki, tapani para wasi maka Aiki, yeah. Tarkin Aiki, tapani para wasi maka Aiki, yeah. Tarkin Aiki, oh yeah. Zaka fadi, inka jada Tarkin Aiki, yeah. Tarkin Aiki. Zaki fighting, inki jada sarkin aiki, yeah.
The king knows me, sin say de a cikin jama'a babu yadda za a iya tono. We don't tsono, nan da an jima kuwa an bai hakan kuwa boye ba shi ba samu salama a can cikin hanci. Me rage kan ku kira ni sarkin aiki. Heats back to back sama da 100 babu remix. Collaboration numbers high above the mark of the beast. Used to be ill to death, yanzu ni ne babban likita a asibitin shaka tafi. Ni ne a area da safe yamma ba na gari. The homie really passion driven though we are gaji dan na gaji. Da barin su suna ta bata gari. Sai wani murya ya ce in baba lokaci yayi dan ka fitar naka aji. Daya biyu uku sai komai ya zama tarihi. Cause I'm a workaholic with verbal logic. Trying to get and count the digits. That's the universal logic. I'm a workaholic with verbal logic. Trying to get and count the digits. That's the universal logic.
Oh yeah. When they are up on the street, got some niggas wondering how it fit. Yeah. Keep your shit real on the street. Bible father, I'm a mother, second Aiki. Yeah. Tarkin aiki, tabani para wasi maka aiki, yeah. Tarkin aiki, tabani para wasi maka aiki, yeah. Tarkin aiki, oh yeah. Zaka fadi, inka jada tarkin aiki, yeah. Tarkin aiki, Zaki fadi, inki jada tarkin aiki, yeah.
I'm done. The end birthday ya gama bayani in capsule absent man da nina da ware kari ga kari mai marika bana labarin da gikin barawon samuntin a banki nan ba da dadewa ba mu za mu shiga tarihi sarki mai farawa kai har garin a tayi ruto wa yake neman giwa an rafi dole ya fadi in sarki yayi tafi to banda gulma kun san gini suna da kunnuwa za su zo mu kuma za mu ake su da bindiga no Messi dan Cristiano yana Portugal sarki mai sakin drink da kulgari a Senegal is my blood in my DNA blood transform jigawa to ABJ no PDP I rule like OBJ Miss KDK Gazaki
oh, yeah.
Kizo Kisharake
oh, yeah. When they there not up on the street got some niggas wondering how it fit yeah. Keep your shit real on the street Bible father I'm a mood Tarkin Aiki yeah. Tarkin Aiki Tabani para wasi maka Aiki yeah. Tarkin Aiki Tabani para wasi maka Aiki yeah. Tarkin Aiki oh yeah. Zaka fadi, inka jada tarkin aiki, yeah. Zaki fadi, inki jada tarkin aiki, yeah.